Hukumar yaki da fasakobri ta Najeriya da ke kula da jihohin Adamawa da Taraba ta ce ayyukan ta'addanci na Boko Haram, lalacewan hanyoyi da gadoji, rashin kyawun yanayi, rashin haɗin kan farar hula da ke zaune kan iyakokin Najeriya, da kuma rashin kyawun yanayi na daga cikin kalubale da ke jawo mata cikas wajen yaki da fasakobri da tara kudaden haraji, in ji babban jami'i mai kula da jihohin Adamawa da Taraba, Mr. Francis Adetoye.
People, the smugglers, and some part of the society, they are really hostile. We plead for more understanding because we are working for them.
Mazauna kan iyakokin sun nemi su hallaka jami'an mu, amma da taimakon shugabannin gargajiya muka tsira da ranmu. Akwai haɗin baki tsakanin su da masu fasakobri. Muna buƙatar fahimtar juna da jama'a don muna wannan aiki saboda su. Da yake bayanin kudaden haraji da hukumar yaki da fasakobri ta tara tsakanin watan Junairu zuwa Yunin bana a jihohin Adamawa da Taraba, Mr. Francis Adetoye yace hukumar ta tara harajin naira miliyan 111,745,345 da 317,743, kana kuma da kuma naira miliyan 42,756,664 na motoci da ta kama da ake shigowa da su ta haramtacciyar hanya, adadin da ke nuna karuwar naira miliyan 26,090,435,65.
And the graph of the revenue generation and the number of seizures made in the command are pointedly looking up with a clear warning that smugglers should look for illegitimate trade, get out of the area, or be exposed to the full wrath of the law.
Karuwar kudaden shiga na nuni masu fasakobri ba su da mabuya. Muna gargadi kamata a yi su nemi halartacciyar sana'a ko su fuskanci fushin hukuma. Baya ga kudaden haraji da hukumar ke tarawa, ta yi nasarar kame jarata 400 na man fetur da gas da kuma katon ɗaya na miyagun ƙwayoyi na diazatan da wasu 'yan fasakobri suka yi niyyar fita da su ta jiragen kwale-kwale masu injuna zuwa makwabciya Kamaru kan kogin Benue, waɗanda ta mika wa hukumomin tsaron farar hula ta civil defense da kuma ta hukumar nan da ke yaki da miyagun ƙwayoyi da gurɓatattun abinci. To ko menene mataki na gaba bayan sun anshi kayayyakin? Tambayar kenan da na yi wa babban jami'in hukumar tsaro ta farar hula civil defense da na yaki da miyagun ƙwayoyi da gurɓatattun abinci. Da farko ga babban jami'in hukumar yaki da miyagun ƙwayoyi da gurɓatattun abinci na jihar Adamawa, Malam Jamilu Audu.
A takaice, mun abda mun yi farin ciki da wannan abun din. Mu alamu gefen kuma haka, ba za mu kware ga mun tabbatar da wannan dangantaka da muka samu na yau ya ci gaba. Mu da custom da su suka kasa ɗaya muke mu aiki. So ba mu da wani hujja dalili da za mu ce mun kasa aikin mu saboda watakila muna da rauni ta wani gefe. In za mu aiki da kowa, to za mu abin da ya kamata muka san.
Sunana Ibrahim Mesu. Dole mu nemi wanda ya sace wannan. Ba mun samu abu da sunan shi. Mun yana Najeriya ne. Ba ta da wani kasa ba. Za a nemi inda yake, za mu kamo shi. Mu bayan bincike za a kai kotu.
Ayyukan fasakobri a jihohin Adamawa da Taraba da suke da hanyoyi na yin fasakobrin kayayyaki sama da 300 sun ragu da kashi 35 tsakanin watan Junairu da Yulin wannan shekarar. Salusi Adamu, sashin Hausa da muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.